نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامو شغبابي نبي باب الأذان إن شاء الله تعالى أكرت اللتا في بلوغ المراء babin da yake karantar da kiran sallah a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda ake ce ma al-adhan wato shine kiran sallah wa ja'a ta'arifuhu fi jami'i kutubil fiqhi al-mutaqariba fassara ta kalmar al-adhan ta zo da kusan ma'ana daya a dukkan littafin fiqhu kowanne littafi na fiqhu ka duba game da fassara ta al-adhan kiran sallah zaka taras da ma'anan iri guda ne yani inna al-adhana huwa lughatan mutlaqu i'lamin bi shay'in a kalmar larabci idan aka ce al-adhan ana nufin cewa sanarwa game da wani abu sanarwa game da wani abu shi ake cewa al-adhan asali a harshen larabci wa shar'an إعلام بدخول وقت صلاة مفروضة أما الشريعة باين زوان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمر الأذان معننت شين سنر دشغو واللوك چن صلى نفر الله سنر دشغو واللوك چن صلى نفر الله شي أكي چوا الأذان amma asali a larabci al-adhan sanarwa ne ba wai ya takaita ne ga sallah kawai ba amma a shari'a sanarwa game da shigowar lokacin sallah na farilla bi alfazin makhsusa wannan sanarwa yana da lafuzzan da aka kebe masa in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama mujallad na biyu shafi na 53 haka zaka samu haka littafin ibnu nujaymin al-misri al-bahr ar-ra'iq mujallad na farko shafi na 268 da sharh mukhtasari khalil littafin muhammad bin ahmad rahimahullahu ta'ala mujallad na farko shafi na 199 abu ishaq burhanuddin bin muhammad al-hanbali mai littafin al-mubdi'u mujallad na farko shafi na 309 yana cewa al-adhan huwa fi lughati al-i'lam asali a harshen larabci idan aka ce al-adhan ana nufin sanarwa haka zaka samu fassarar sa a cikin ayoyin al-qur'ani kamar misali a surati at-tauba wa adhanun minallahi wa rasulihi wato sanarwa daga Allah da manzon shi sanarwa daga Allah da manzon shi kaga fassara ta al-adhan yanda tazo a aya ta uku ta suratul tauba shine sanarwa yani i'lamun haka nan a suratul hajj aya ta 27 wa azzin fin nas bil hajj kai sanarwa ga mutane game da aikin haji wa azzin fin nas yani a'limhum ka sanar da mutane game da wajibcin aikin haji wanda Allah madaukaki ya dora musu. Don haka da larabci akan ce azana bi shay'i yu'azzinu azanan idza a'lama bihi. Kalma ta al-azan ma'ananta sanarwa wa huwa ismun wubi'a mawdi'a al-masdar wa asluhu min al-uzuni. Asalin kalmar tana daga al-uzun lafazi na kunne wa huwa al-istima' sauraro game da wani abu ka annahu yulqi fi adhanin nas ma yu'limuhum bihi kamar ana nufin ka jefa wa mutane a kunnuwansu abinda ake son su sani. Me aikin ladan ya jefa wata kalma a kunnuwan mutane, wannan kalma ana son su san da ita. A shari'a al-i'lamu bi dukhuli waqti salati aw qurbihi bi dhikrin makhsus, sanarwa game da shigowar lokacin sallah, wannan sanarwan tana da lafuzza keɓaɓɓu. Idan aka ce iqama, al-iqama hiya fil asli masdaru aqama, masdari na kalmar al-aqama. Me ake nufi da aqama? Tayarwa shine al-iqama masdarinsa. Tayarwa shi ake nufi da al-iqama asali a larabci. A shari'a al-i'lamu bil qiyami ilayha bi dhikrin makhsus, ladan yana sanar da mutane cewa a tashi, a miƙe, a zabura don ayi sallah. Amma sanarwan da yake wa mutane yana da lafuzza da aka kebe, ka annal muazzina aqama al-qa'idina. Idan aka ce iqama kamar ana nufin ladan ya tayar da waɗanda suke zaune, wa azalahum an qu'udihim, ya raba su da zaman da suke yi, wanda shi ake nufi da al-iqama. Don haka a larabci ma'anar al-azan sanarwa. Haka nan ma a shari'a ma'anar bata bambanta da yawa ba, illa kawai a shari'a idan aka ce al-azan ana nufin sanarwa ta lafuzza ke babu. Babu shakka kiran sallah ya samu matsayi muhimmi a shari'ar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Don haka yasa malamai suka yi rubuce-rubuce da dama akan kiran sallah, saboda karantar da mu abinda ya danganci wannan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin littafai da aka rubuta, littafi mafi bayani babu kamar littafin da ake kira kitabu ahkamil azani wan nida'i wal iqama. Kitabu ahkamil azani wan nida'i wal iqama dirasa fiqhiyya muqarana, littafin Sami bin Faraj al-Hazimi. Wannan littafin ya kunshi bayanai daban-daban waɗanda musulmi ya kamata ya sani dangane da kiran sallah. To babu shakka kiran sallah ya samu kamar zango uku a tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiran sallah ya samu kamar zango guda uku. Akwai waɗanda suke ganin cewa tun lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin Makka ana kiran sallah. Akwai waɗanda suke da wannan fahimta, amma babu shakka fahimtar su ba ta da madogaro ingantacce. In ka duba Asiratun Nabawiyya, littafin Ibn Hisham, mujallad na biyu, shafi na 115, haka littafin Sharhu Fathil Qadir, littafin Ibn al-Humam, mujalladi na farko, shafin 241. Don haka abinda ya inganta game da tarihin musulunci shine innahuma shuri'a, ya'ani al-azan wal iqama, da kiran sallah da iqama an fara yin su ne fi sanati thaniya min al-hijra, a shekara ta biyu daga hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka in ka dauki tarihin musulunci shekara 23, zaka samu kusan shekaru 15 ana sallah babu kiran sallah babu iqama. Ragowan shekarun su ne aka shar'anta kiran sallah. Wa hadha huwa al-asah. In ka duba Fathul Bari a mujallad na biyu, shafi na 94, da Nailul Awtar na al-Imam Shawkani, mujallad na biyu, shafi na 32. وعليه يكون النداء للصلاة قد مر بمراحل ثلاث don haka yana da kyau mu sani kiran sallah ya samu zango guda uku a tarihin musulunci zango na farko anna salata lam yakun yunada laha bil marra gaba ɗaya ba a kiran sallah a farkon zamanin musulunci wannan shine zango na farko ya ali wa kana hadha munzu furidat bi makkah hatta maqdam al madina tun lokacin da aka shar'anta sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana makkah lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i da Mi'raj Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi salloli ba a yin kiran sallah ba a yin iqama fa kana almuslimuna fi tilka alfutura yani yatahayyanuna awqat as-salawat fa yajtami'una wa yusallu a lokaci na farko lokacin da manzon Allah ya dawo Madina tsawon zaman sa a Makka har ya dawo Madina idan lokacin sallah yayi mutane daidai ku sanar da juna suke lokacin sallah yayi mu je masallaci illa iyaka wannan shine zango na farko kuma al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala musamman yayi tarjamar babi al-litafisa babu badi'il azan babi game da bayanin farkon kiran sallah sai ya kawo aya ta 58 ta suratul ma'ida wa idza nadaytum ila salati takhazuha huzwan wa la'iba dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun wa qaulullahi ta'ala fi suratul jumu'ah min al-ayati at-tasi'ah idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah yani fa ka'anna al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yushiru bi hadhihi al-ayat al-madaniyah ila anna ibtida'a mashru'iyyati al-adhan kana bil-madina الإمام البخاري ياي بابي سونن بابي بدء الأذان فرقن كيران صلى كمر إشارة چي الإمام البخاري يكي منا چيوا اللوكة چي نمزان الله يتهو مدينة باء كيران صلى باء إقامة سيكاو حديث عبد الله بن عمر الله يكارا مسيرك عبد الله بن عمر ينا چيوا كان المسلمون هين قدم المدينة مسلمي سون كسن چي اللوكة چي ندسوك إسو مدينة lokacin da aka yi hijira aka dawo Madina yajtami'una suna haduwa fayatahayyanuna salata yani yatlubuna hinaha suna neman sanin lokutan sallah tsakanin juna idan mun hadu sai in nemi sanin lokacin sallah yayi wajenka ko kai ka nemi sani a wajena farkon hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka musulmai suke yi in ji Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa abinda ake nufi da ya tahayyanuna salat yani yatlubuna ma'arifati waqtiha alhin yani alwaqtu in ka duba an-nihaya fi gharib alhadith wal athar litafi ibn al-asir mujalladi na farko shafin 451 wato sahabbai idan sun hadu da juna sai su rika neman sani ko lokacin sallah yayi Abdullahi bin Umar yace laisa yunada laha ba a yi masallah kira ba a kiran sallah a wannan lokaci ba a kiran mutane zuwa ga sallah fatakallam yawman fi zalika don haka wata rana sai suka yi magana da juna su sahabbai suka yi magana akan wannan matsala suna shawara fatala ba'dhum wasuna cewa ittakhizuna qusan mislana qusin nasara abinda ya kamata shine mu samu kararrawa irin na Kirista idan lokacin sallah yayi sai mu buga wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce bal buqan misla qarnil yahud a samu sarewa wanda za a rika hurawa kamar yanda yahudawa suke amfani da qaho suna hurawa don sanar da juna lokacin ibadar su fa qala umar sayyidina umar a wannan guri da ake shawara sai yace awala tab'afuna rajulan yunaji bi salati me zai hana ku tura mutum kawai ya rika kiran mutane zuwa sallah ba wai ya kwana ihu ba ya rika bi unguwa inda duk ya ga musulmi ya ce lokacin sallah ya je ka masallaci me zai hana ku yi haka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ya bilal qum fanadi bis salati kaga manzon Allah ya dauki shawarar sayyiduna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yace ya kai Bilal ka tashi ka rika kiran mutane zuwa ga sallah wannan yana sahihul bukhari kitabu salati abwabu sutratil musalli hadisi 573 da kuma kitabul azan babu badil azan hadisi 604 yana sahihu muslim kitabu salati babu badil azan hadisi 573 ibn khuzaima rahimahullahu ta'ala alitafin sa sahihu ibn khuzaima mujallad na farko shafin 189 yana cewa babu zikirin dalili babin bayani game da hujja ala anna bada al azan cewa farkon kiran sallah innama kana ba'da hijratin nabiy sallallahu alaihi wa sallam ila al madina farkon kiran sallah lokacin da manzon Allah ya hijira ne daga makka ya koma madina inji ibn khuzaima yace hujja akan haka wa anna salatahu bi makka sallolin da manzon Allah ya yi a garin makka innama kanat min ghairi nida'i laha wala iqamati wan wadannan salloli da manzon Allah ya yi a garin makka ba a kira ba a iqama ibn khuzaima bayan al-imam al-bukhari al-imam muslim in kana neman littafin sahih to na shine na uku yana fadin haka yace dalili akan haka hakanan ibn ishaq al-littafin si as-siratun nabawiyya yanda muka ce a mujalladi nabi shafin 115 yayi babi al-littafin kitabu sira ibn ishaq babin da yayi shine at-tafkiru fi ittikhazi buqin aw naqusin tunani da musulmai suka yi akan za su riki sarewa su rika hurawa saboda sanar da juna lokacin sallah ko kuma su rike kararawa an yi wannan tunani sai yayi babi akai sai ibn ishaq yace wa kad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimaha yani al-madina yace lokacin da manzon Allah ya iso garin madina inna ma yujtama'u ilayhi bi salati lihini mawaqitiha ana haduwa ne kawai zuwa masallaci idan lokacin sallah yayi bi gairi da'awatin ba tare da an kira kowa ba ibnu ishaq yayi wannan bayani a cikin asiratun nabawiyya albani rahimahullah yana da littafin da ake kira sahihu fiqhi sura sahihu fiqhi sira wanda ya bayyana ingantacce abin da ya tabbata game da sira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana magana akan wannan bayani na ibn ishaq mujallad na farko shafin 181 yana cewa babu shakka abin da ya faɗa gaskiya ne abdullahi bin umar a lokacin da yake wannan bayanin cewa كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وأن حديث ينا صحيح البخاري ينا صحيح مسلم يعني متفق عليه عبد الله بن عمر يتلوك تشند مسلمين سكذو مدينة حدوا كوي سكي سنة نيمن سن لو كتن صلى أتكان جونة باء كيران صلى تكاغ وانا مغانا تا عبد الله بن عمر تا كور ددو نقور في أكان چيوة tun lokacin da manzon Allah yake makka ake kiran sallah wato duk inda kaga wannan labari ka tabbata labarin bai inganta ba cewa an yi kiran sallah lokacin da manzon Allah yake garin makka kafin yayi hijira ya dawo garin madina wannan bai inganta ba in dai a aqida ta ahli sunna wal jamaa aqidar ahli sunna sai da manzon Allah yayi hijira ya dawo madina kafin nan aka fara kiran sallah ka duba al-kamil fi tarikh al-kamil fi tarikh litafi izzuddin abul hasan ali al-ma'ruf bi ibn al-asir ibn al-asir wanda ya rasu hijira na da shekara 630 shekarun sa 803 da mutuwa yanzu yana da litafi al-kamil fi tarikh mujallad na farko shafi 651 yana cewa ikhtalafa an-nasu fi waqtil mi'raj mutane sun yi sabani game da shin wani lokaci ne annabi yayi isra'i da mi'raji a wani lokaci ne manzon Allah yayi isra'i da mi'raji akwai sabanin fahimta tsakanin malaman tarihi kana qabla al-hijrati bi salati sanin akwai masu ganin cewa kafin manzon Allah ya hijira zuwa madina da shekara 3 saura shekara uku yayi hijira daga Makka ya dawo Madina lokacin da yayi Isra'i waqila bi sanatin wahida wasu na cewa shekara daya ya rage shekara daya ta rage wa manzon Allah yayi hijira daga Makka ya koma Madina sannan yayi Isra'i da Mi'raj in ka duba tafsirin Ibn Kathir fassaran suratu Fussilat aya ta 6 tafsirin Ibn Kathir fassara ta aya ta 6 ta suratu Fussilat Ibn Kathir yace kana lailatul isra'i qabla al-hijra bi sanatin wa nisfin kafin annabi ya dawo Madina saura shekara 1 da rabi yayi Isra'i da kuma Mi'raj wannan shine fahimta da tafi inganci har ma Muhammad Amin bin Umar ibn Abidin mai littafin Raddul Mukhtar ala Durr al-Mukhtar kitab as-salati mujallal na farko shafin 352 yace laylatul sabti sabi'a ashara ramadan qabla al-hijra bi sanatin wa nisfin a daren asabar 17 ga watan ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi isra'i saura yayi hijira shekara daya da rabi abinda ya rage masa yayi hijira daga makkai kuma madina to akwai labarin da ake badawa cewa wannan tafiya ta mi'raji tafiyar Isra'i da Mi'raji a wannan tafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta kiran sallah akwai wannan labari hadisin da ake danganta shi ga sayyidina Ali ibn Abi Talib yana cewa lamma arada Allah an yu'allima rasulahu al-azan lokacin da Allah ya nufin zai sanar da manzonsa game da kiran sallah atahu jibril sai mala'ika jibril ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam bidabbatin da wata dabba yuqalu laha al-buraq ana kiran wannan dabba al-buraq wannan dabba babu shakka gaskiya ne akwai ta sunanta al-buraq dabba ce wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya kebe ma annabawa wannan dabba manzannin Allah tabaraka wa ta'ala sune kadai suke ganin ta dabba ta al-buraq babu shakka gaskiya ne akwai ta an ciro kalman al-buraq mushtaqqun min al-bariq daga kalma ta walkiya saboda saurin wannan dabba wato sunanta sai yake da alaka da walkiya saboda gudunta akwai labarai mafi yawa basu inganta ba game da wannan dabban abinda ya inganta kawai game da ita wannan dabba ta al-buraq shine hadisin Abu Huraira da kuma hadisin Huzaifa bin al-Yaman Allah ya kara musu yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kana ibrahim khalilullah yazuru ibnahu isma'ila al-buraq lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya dauko dansa isma'il da uwar isma'il ita ce hajara mahaifiyarsa ya dauko su ya kawo su makka ya aje lokacin da annabi ibrahim ya dauki hajara da danta isma'il ya kawo makka ya aje yana zauna a kasar filistin ya kawo su makka tafiyan akwai nisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan zai ziyarce su yana ziyartar su ne akan wannan dabba ta al-buraq wannan dabba wahiya dabbatu jibril dabba ce ta mala'ika jibril alaihi salam tabau hafiraha haythu yantahi tarafuha wahiya dabbatu allati rakiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul usriya bihi wannan ita ce dabban da manzon Allah ya hau lokacin da aka yi tafiyar Isra'i da shi wannan duk gaskiya ne haka nan hadisin Huzaifah bin al-Yaman manzon Allah yana cewa utitu bil buraq an taho min da dabban nan al-buraq wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqa al-himari wa duna al-badli dabba ce fara tana da tsawo ta dara jaki amma bata kai al-fadari ba ta dara jaki amma bata kai alfadari ba wannan shine iyaka abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da siffan ita wannan dabba amma duk wani bayani da ka gani game da siffa ta al-buraq wannan bayani bai inganta ba ku duba silsilatu sahiha hadisin 874 annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ya hau kan wannan dabba yayi tafiyan Isra'i lokacin da ta kai shi baitul maqdis yace farabattuhu bil halqa allati yarbitu bihi al anbiya hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babul isra'i bi rasulillah ila samawati wa fardhi salawati hadisin 162 akwai inda annabawa suke daura ita wannan dabba a masallacin Qudus. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da na isa wannan masallaci na daura dabban a wurin da annabawa suke daurewa. Don haka ya tabbata kenan ana daura wannan dabba. Wanda shine kadai ma sahha anil bura. To amma labarin sayyidina Ali game da kiran sallah, aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam an zo masa da wannan dabba ta al-buraq, fa zahaba yarkabuha, sai ya tafi zai hau wannan dabba, fastas'abat, sai ita wannan dabba ta yi gardama, dabban sai ta yi gardama ta ki yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hauta. Tana rikici, sai mala'ika Jibril ya ce ma dabban, uskuni fa wallahi ma rakibaki abdun akramu ala Allah min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mala'ika Jibril ya ce ki nutsu, don kuwa babu wani bawa na Allah wanda ya taba hawanki wanda darajansa ta fita Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Don haka mala'ika Jibril yana ga ma dabban ki nutsu, in ma akwai wanda ya hau kanki to fa babu mai daraja irin ta wannan mutumin da kike masa gardama. Sannan sai dabban ta nutsu, faraki baha, annabi ya hauta. Wannan maganar ba gaskiya bace. Babu yanda za a yi Allah ya turo dabban nan al-buraq, manzon Allah ya hau, sannan dabban nan ta yi masa gardaba. Saboda haka wannan ba daidai ba ne. To amma a labarin aka ce farakibaha, manzon Allah ya hau hatta intaha ilal hijab, har dai ya tafi sammai bakwai, aka kai daidai shamaki wanda babu halittan da ke wucewa. Allazi lirrahman tabaraka wa ta'ala, wannan shamaki ita ce shi ne na ƙarshe inda duk wata halittar Allah take tsayawa. Fa bainama huwa kadhalika, annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye da shi da mala'ika Jibril, id kharaja malakun min alhijab, sai ga wani mala'ika ya fito daga cikin wannan shamaki. Fa qala rasulullah, sai manzon Allah ya ce, ya Jibril, man haza, wane ne wannan? Qala, sai mala'ika Jibril ya ce, wallazi ba'asaka bil haqqi nabiyyan, ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da annabci, annabci na gaskiya, inni la aqrabul khalqi makanan, duk halittun Allah babu wanda ya kai ni kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala. Amma duk da haka, wa inna hazal malaku, wannan mala'ika da kaga ya fito, ma ra'aituhu munzu qulitu qabla sa'ati hazihi, ni kai na ban taba ganin mala'ikan nan ba tunda aka halice ni kafin yanzu, ba wanda ya kai ni kusanci ga Allah amma ba taba ganin wannan mala'ika ba. Fa qala, sai wannan mala'ika da ya fito ya ce, Allahu akbar, Allahu akbar. Qala, sai aka ce, fa qila lahum min wara'il hijab, ta bayan wannan shamaki sai manzon Allah ya ji wata murya ana cewa, sadaqa abdi, ana akbaru, ana akbar. Wato shi mala'ikan kamar yana koya wa manzon Allah kiran sallah ke, ya ce, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah shi ne mafi girma. Ta bayan shamakin sai ya ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa, sadaqa abdi, bawana ya faɗi gaskiya, don kuwa ni ne mafi girma, ni ne mafi girma. Summa qala al-malaku, sai mala'ikan ya ce, ashhadu an la ilaha illallah. Qala, fa qila lahu min wara'il hijab, bayan wannan mala'ika ya ce, ashhadu an la ilaha illallah, ta bayan wannan shamaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji Allah yana cewa, sadaqa abdi, ana, la ilaha illa ana, bawana ya yi gaskiya, don kuwa ni babu wanda ya cancanta a bauta masa face ni. Qala, fa qala al-malak, mala'ikan ya ce, ashhadu anna muhammadan rasulullah, ina shaida cewa Muhammadu manzo ne na Allah. Qala, fa qila min wara'i hijab, ta bayan wannan shamaki sai manzon Allah ya ji an ce, sadaqa abdi, bawana ya faɗi gaskiya, ana arsaltu muhammadan, ni ne da aiko Muhammadu din nan. Thumma qala al-malak, sai mala'ikan ya ce, hayya ala salati, hayya ala al-falah, ku zo ga sallah, ku zo ga tsira, kad qamati salatu. Summa qala al-malaku, Allahu akbar, Allahu akbar. Qala, fa qila min wara'i al-hijab, ta bayan wannan shamaki sai Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa, sadaqa abdi, ana akbaru, ana akbar. Thumma qala, la ilaha illa Allah, sannan mala'ikan yace, la ilaha illa Allah. Qala, fa qila min wara'i al-hijab, Allah tabaraka wa ta'ala yace, sadaqa abdi, la ilaha illa ana, bawa na ya faɗi gaskiya, babu abin da ya cancanta a bauta masa face ni. Qala, thumma akhadha al-malaku bi yadi Muhammadin, sannan mala'ikan nan, wanda mala'ika Jibril bai taba ganin sa ba, wanda yazo yake koya wa manzon Allah kiran sallah a can saman bakwai din sai ya kama hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qaddamahu ya gabatar da shi fa amma ahlus sama'i fihim adam wa nuh aka tara halittun sama gaba daya manzon Allah ya musu limanci a sama din cikin su akwai annabi adam akwai annabi nuhu alaihi wassalam wannan labari gashi nan da tsawon sa Abu Ja'far Muhammad bin Ali daga cikin waɗanda suka ruwaito akwai jikan sayyidina Ali yana cewa yauma idin akmalallahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asharafa ala ahli samawati wal ardi a wannan rana Allah ya cika wa annabi Muhammad daraja akan halittu da suke sammai da kuma ƙasa wannan hadisi yana cikin littafin Kashful Astar na al-Imam al-Bazzar hadisi 352 al-Imam al-Bazzar bayan ya kawo hadisin sai ya ce la na'lamuhu yurwa an ali bi hadha al-lafzi illa bi hadha al-isnad ba mu taba sanin wani wanda ya kawo labarin nan daga sayyiduna Ali ba duk yawan mutanen da suka yi karatu wajen sayyiduna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu babu wanda ya bada labari game da sayyiduna Ali sai mutun guda thumma awradahu al-Imam an-Nasa'i hakanan al-Imam an-Nasa'i ya kawo shi a cikin littafin sa Ad-Du'afa wal-Matrukin tarjama ta 225 hakanan al-Imam Dar-Qutni a littafin Ad-Du'afa wal-Matrukin tarjama ta 234 fa hadhihi ma'lula don haka wannan labari babu shakka yana da illa yana da aibu bai inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abinda ya tabbata ga manzon Allah daga manzon Allah game da limanci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wa manzannin Allah ba a sama bane sai da manzon Allah ya dawo ƙasa ka duba tafsirin Ibn Kathir farkon suratul Isra Ibn Kathir ya kawo hadisai da yawa waɗanda suke tabbatar da sai da manzon Allah ya dawo Isra'i kafin nan ya limanci manzannin Allah duk da cewa akwai sabani tsakanin malaman sunna shin kafin Isra'i ne manzon Allah ya limanci nan koko bayan gama Isra'i ne lokacin da manzon Allah ya dawo daga Isra'i a masallacin Qudus ya limanci manzannin Allah tabaraka wa ta'ala ko kuwa kafin ya tafi Isra'i duk wanda ka dauka dai ya tabbatar da cewa ba a sama bane manzon Allah ya yi limancin a nan kasa ne don haka labarin da ke nuna cewar manzon Allah ya yi limanci a sama wannan labarin bai tabbata daga annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kadu Fathul Bari mujallad na biyu shafi na 78 don haka Ibn Hajar yake cewa wal haqqu gaskiyar magana ita ce annahu la yasihhu shay'un min hadhihi al ahadith duk wani hadisi da kaga ya ce an yi kiran sallah kafin manzon Allah ya dawo Madina Ibn Hajar ya ce wannan hadisin bai inganta ba wa qad jazama Ibn al-Munzir bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi ghairi azani munzu furiba fi salatu bi Makkah Ibn al-Munzir yana cikin malaman hadisi yace ya tabbatar da cewa sallah da ake kafin manzon Allah ya Isra'i zuwa Madina hijira kai zuwa Madina bayan Isra'i da aka yi da shi tun yana Makka sallar da aka ci gaba da yi babu kiran sallah munzu furidati salat bi Makka tun lokacin da yayi tafiyar Isra'i babu shakka a tafiyar Isra'i ne aka bashi salloli guda biyar amma ba a kiran sallah sai ila an hajara ila Madina har dai manzon Allah yayi kaura daga Makka ya dawo Madina wa ila an waqa'at tashawuru fi dhalika har ma da ya dawo Madina din ba a fara yin kiran sallah ba sai da su kansu sahabbai suka ga yanzu fa yawan mutane ya kai a ce an samu yanda za a rika kiran su saboda a farkon musulunci mutanen ba su da yawa babu ma bukatar a yi wani kiran sallah don su zo tunda yan jama'an kadan ne in lokacin sallah yayi ni da kai kawai sai mu haɗu mu ce mu je mu yi sallah amma yanzu tunda manzon Allah ya dawo Madina musulunci ya haɓaka yayi ƙarfi yayi fadi to lokacin fa jama'a suke ganin akwai bukatar kuma a samu wata hanyar kiran jama'a zuwa ga sallah lokacin ne jama'a suka haɗu aka yi shawara kamar yadda hadisin Abdullah ibn Umar ya nuna wa bihadha yatabayyana anna hadhihi alqissa wahiya don haka duk labarin da ya nuna cewa an yi kiran sallah kafin hijira wannan labari bai inganta daga annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wannan shine zango na farko zango na biyu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci Bilal bisa shawarar da sayyidina Umar ya bada ya je ya kira mutane idan lokacin sallah yayi wani irin kira za a yi anan wani shi yasa aka kira shi al-marhalatu saniya li'annaha nida'un bi alfazin mutlaqa babu wani lafazi da manzon Allah ya koya wa Bilal illa kawai ka je ka kira mutane don haka aikin Bilal shine idan lokacin sallah yayi ya tafi wannan unguwa in ya ganka ya ce je ka masallaci wanda shine aikinsa ya kira mutane don haka babu lafazi wa ala hadha athar mutashawira rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi sha'ani jam'il muslimina li salatihi abinda sayyidina Umar ya bada shawara yub'athu man yunadi li salati fi awwalil waqti maimakon a buga kararrawa ko a rika hura sarewa a tura mutum da zai zaga yana kiran mutane su zo sallah lokacin da aka hadu din nan wannan shawara da sayyidina Umar ya bayar fatuma anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lizalika saboda haka sai manzon Allah ya samu nutsuwa da wannan shawara ta sayyidina Umar ba'da an kana hamma an yaj'ala buqan ka buqi lyahudi alladhina yad'una bihi li salatihi bayan da an yi shawarar za a dauki sarewa ko kuma kararrawa irin ta nasara sai zango na uku shine annida'u li salati bi alfadil azan alma'rufa yani almashru'a zango na uku shine zangon karshe alladhi istaqarra alayhi al'amru fi ma ba'd kaga zangon farko ba a kiran mutane zuwa sallah illa kawai lokacin sallah yayi musulmai su ya su suke gaya ma juna mu je mu yi sallah zango na biyu aka umurci Bilal ya rika tafiya yana kiran mutane in lokacin sallah yayi nan ma kiran da zai musu babu lafazi ayyananne zango na uku shine aka koya wa Bilal lafuzan da zai kira mutane da shi zuwa ga sallah wannan shine zango na karshe wanda shari'a ta tabbata akai tun daga wancan lokaci har zuwa yau kun ba zai gushe ba har zuwa tashin kiyama abinda ya faru shine akwai hadisin Abu Umair bin Anas yana bada labari an umumati lahu min al-ansar yace akwai wani daga cikin baffanninsa daga cikin musulman Madina wannan mutum bai ayyana sunan baffan nashi ba ya dai ce akwai wani daga cikin baffanninsa to a ka'idar ilimin hadisi jahalatu sahabi la tabur idan tabi'i ya ce sahabi ya ban labari bai kira sunan sahabin ba muddin wannan tabi'i an tabbatar mai gaskiya ne ba shi da wata bakar shaida idan ya ce wani sahabi ya gaya masa to ka'ida ne a ɗauki wannan hadisi domin duk sahabban annabi Muhammad li'annahum kulluhum udul sahabban manzon Allah gaba ɗayan su masu adalci babu wani sahabin da yake da shaidan makareci ne don haka idan aka ce sahabi ya faɗa ba sai an kira sunan shi ba wannan sahabi yace ihtamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li salat manzon Allah ya damu game da al'amarin sallah duk da wannan shawara da sayyidina Umar ya bayar an rabu an tashi akan cewa Bilal ya rika tafiya yana kiran mutane to amma ka lura ko kamar gwagwala da ne misali a ce an tada mutum guda lokacin sallah yayi ya zaga ya kira mutane yana ganin kafin ya dawo ba mamaki rana ta fadi idan azhar za yi saboda unguwannin suna da yawa saboda haka manzon Allah bai samu nutsuwa da wannan sha duk da cewa ya gamsu wannan yafi a ce kararrawa an yi amfani da kararrawa ko sarewa manzon Allah ya sake tara sahabbai kaifa yajma'un nasu laha faqila lahu aka ce ma in sibrayatan inda huduri salat to mu muna gani ko za a rika kafa tuta ne in lokacin sallah yayi kaga idan aka kafa tuta duk inda kake in ka hangi tuta ka san ana kiran ka ne zuwa ga sallah to in sallan dare ne fa ya za a yi ga wannan tuta fa idza ra'awha azana ba'dhum ba'dha falam yu'jibhu zalika wannan shawara bata ba wa manzon Allah sha'awa ba qala fa dhukira lahu al-qun'u ya'ni ash-shabur aka ba wa manzon Allah shawara to ko dai zamu koma ga wancan shawara ta farko ta sarewar yahudawa manzon Allah yace huwa min amri al-yahud wannan fa ya shafi yahudawa su suke amfani da kaho suna hurawa don kiran juna zuwa ga ibada fa zukira lahu naqusu to ko za mu koma ga kararrawa manzon Allah ya ce huwa min amrin nasara wannan kuma kirista su suke haka aka sake tashi wannan abu ya dami annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abdullah bin zaid bin abd rabbih yana cikin sahabban manzon Allah mutanen Madina wa huwa muhtammun li hammi rasulillah lokacin da aka tashi daga majalisin manzon Allah shi abin ya dame shi saboda ganin yanda manzon Allah ya damu yanda yake son a samu wani salo na kiran mutane zuwa ga ibada wannan yana cikin sunan abi daud kitabu salati babu bad'il azan kuma hadisin ya inganta yana sahihu sunan abi daud hadisin 468 don haka sahabbai sun tashi wannan taro ba tare da an samu wata mafita wacce annabi sallallahu alaihi wasallam zai nutsu da ita game da yanda za a kira mutane zuwa ga sallah ba wannan shi ya kai mu ga hadisin da zamu fara karantawa a wannan littafi na bulugul maram a kitabul azan hadisin farko wanda ibn hajar al-asqalani ya kawo a littafin bulugul maram kitabul azan babul azan عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه انكربوا حديثا دغ عبد الله بن زيد بن عبد ربه الله يكرم مسا يردا ينا cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina qala yace tafa bi wa ana na'im lokacin ina bacci sai wani ya kewayo gare ni wato rajulun wani mutun tafa bi rajulun wa ana na'im shine yake nufi da tafa bi wa ana na'imun rajul wani mutum ina barci yazo ya kewayo gare ni wato ya taho gare ni cikin mafarki fa qala sai yace mun taqulu ka rika cewa Allahu akbar Allahu akbar fa zakara al azan ya bada labarin kiran sallah bi tarbi'i takbir ana hudunta kabbara wato kabbaran ana yin sa sau hudu bi gairi tarji'in ba tare da an yi an koma gare shi ba akwai abin da ake cewa at-tarji wanda zai taho a darasi na gaba insha Allah wato babu maimaici babu komawa baya shine ake nufi da at-tarji wal iqama kuma wannan mutumi ya koya ma Abdullah ibn Zaid bin Abd Rabbih yadda ake iqama furada kalmomi daddaya daddaya illa qad qamati sala sai dai kalmar qad qamati sala ita ce ya maimaita masa qala yace falamma asbahtu lokacin da gari ya waye min ataitu rasulullah sai na taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah yace inna hala ru'ya haqqun lalle wannan mafarki ne na gaskiya al hadis wato ya bayyana hadisin har zuwa karshen sa akhrajahu ahmad hadisin nan al imam ahmad ya fitar da shi a littafin al musnad wa abu daud da kuma al imam abu daud yana kitabu salati babu kaifa al-azan hadisi 499 wa sahahahu tirmizi al-imamu tirmizi ya inganta hadisin kitabu salati yana sunanu tirmizi kitabu salati abwabu al-azan hadisi 174 al-imamu tirmizi ya ce hadisu abdullahi bin zaidin hasanun sahihun wa ibn khuzaima haka ne ibn khuzaima ya kawo shi a littafin sa sahihu ibn khuzaima كتاب الصلاة جماع أبواب الأذان والإقامة حديث دليل كده 72 ابن خزيمة يأتي حديث عبد الله بن زيد ثابت صحيح من جهة النقل حديث تبتتشكما إنغنتتش توجه إسناد سا هكذا انكدوب صحيح سنن أبي داود نا محمد ناصر الدين الألباني يأتي حديث صحيح kuma wannan hadisi ba wai al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi ne kada suka ruwaito ba kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a littafin Bulughul Maram hadisin nan rawahu Ibn Majah aidan yana cikin sunan Ibn Majah yana kitabu salati abwabu mawaqiti salati hadisin 698 da sunanud darimi yana kitabu salati babu fi bad'il azan hadisi na 1187 amma lafazin da Ibn Hajar ya kawo a littafin Bulughul Maram ya daddace labarin yana da tsawo Ibn Hajar tsarin littafin Bulughul Maram muna yawan maimaitawa yayi littafi ne saboda dalibi saboda haka baya son Bulughul Maram ya zama littafi mai girma in yayi girma to zai gagari dalibi don haka sai yana tattakaita magana labari in yana da tsawo sai ya datse shi sai ya kawo shi riwaya bil ma'ana al-amimakon ya kawo nassi abinda hadisin yazo yanda yake cikakken sa shine an Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih yaron wannan sahabin sunan shi Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdurrabb ya ba da labari yace babansa shine Abdullah bin Zaid ya ba shi labari yana cewa lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yanda hadisin yazo kenan Ibn Hajar ya datse shi gaba da lokacin da manzon Allah aka gama shawara da aka rasa cimma wata matsayi an kasa cimma wata matsaya game da abinda za a yi a sanar da mutane lokacin sallah yayi sai manzon Allah yace to ayi amfani da kararrawa domin aqrabahum mawaddatan lilladheena amanu waɗanda suka dan fi kusanci ta wajen son musulmai su ne kirista akan yahudawa saboda haka manzon Allah ya ce to a dauki kararrawa din a rika bugawa in lokaci yayi aga dai aka tashi taron amma manzon Allah a cikin damuwa yake Abdullah bin Zaid ya koma gida shi ma yana cikin damuwa saboda damuwar da ya gani ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shi ya nemi sanin wani abu kafin lokacin sa zaka yi tunanin ah tunda manzon Allah gashi ga Allah tabaraka wa ta'ala me ya hana ya kira Allah ya ce ga ya ne wannan doka ce ba wanda ya isa ya sa Allah ya shar'anta abu kafin lokacin sa saboda haka manzon Allah ba shi da ikon ya ce Allah yi min kaza sai dai ya dakata lokaci in yayi Allah ya ce saboda haka akan samu lokaci mai tsawo Allah tabaraka wa ta'ala bai yi wahayi ga annabi ba amma manzon Allah ba zai roki Allah ya ce Allah ka saukar min da wahayi ba dole sai dai ya jira don haka Allah madaukaki ya ba shi damar yin shawara shi yasa manzon Allah ya tara sahabbai suka yi shawara a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni bin naqusi a je a samu kararrawa yu'malu ayi kararrawa babba liyubraba bihi linnas li jam'i salat a rika doka wannan kararrawa don a gaya wa mutane lokacin sallah yayi an tashi wannan taro a haka amma dai wannan shawara bata nutsu a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba Abdullah bin Zaid yace qafa bi wa ana na'imun rajulun ina kwance ina bacci sai ga wani mutum ya kewayo gare ni wannan mutumin da na gani ya hamilu na kusan fi yadihi yana dauke da kararrawa katuwa a hannunsa fa kuntu sai nace kai aiko nayi sa'a ya abdullah ya kai bawan Allah atabi'u naqus ko kana sai da kararrawa ne sayar min da wannan don abin da muke nema kenan tunda manzon Allah ya ce mu je mu nemo kala sai wannan mutumin da na gani a mafarki ya ce mu wa ma tasna'u bihi me zaka yi da kararrawa fakulti sai nace nad'u bihi ila salati za mu rika kiran juna zuwa ga sallah ta hanyar amfani da kararrawa kala sai mutumin yace min afala adulluka ala ma huwa khairun min zalika ko kana so in nuna maka abin da yafi amfani da kararrawan fakultu lahu sai nace masa bala kwarai ko ina so ai abin da muke ta shawara kenan fa kala sai wannan mutumin yace min idan lokacin sallah yayi taqulu ka rika cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shine tarbi'u takbir kaga yanda hadisin yazo kabbaran guda hudu kai Allahu akbar Allahu akbar biyu Allahu akbar Allahu akbar an samu hudu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala salati hayya ala falahi hayya ala falahi Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah ka rika yin haka kala yace sun mastakhara anni ghayra ba'id sannan yayi jinkiri gare ni bai dai nisa ba bayan dan wani lokaci kuma sai ya dawo sai yace wa taqulu idza aqamta salata idan za a tsayi da sallah sai a ce Allahu akbar biyu ashhadu an la ilaha illallah daya ashhadu anna muhammadar rasulullah daya hayya ala salati daya hayya ala falahi daya kad qamati salatu biyu shi yasa ibn hajar yake cewa illa kad qamati salati sai dai lafazin kad qamati salati wannan mutumin a mafarki ya koya ma abdullah bin zaid zai yi sau biyu allahu akbar biyu la ilaha illallah daya kaga kenan abinda ake maimaitawa a iqama ayan da wannan ya koya ma Abdullah ibn Zaidin Allahu akbar guda biyu ne sannan iqama qad qamati sala guda biyu ne sannan a ƙarshe Allahu akbar guda biyu ne la ilaha illallah yace falamma asbatu lokaci da gari ya waye ataitu rasulullah sai nazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'aytu sai na bashi labari abinda na gani fa kala sai manzon Allah yace innaha la ru'ya haqqun insha Allah lalle wannan mafarki ne na gaskiya in Allah ya nufi fa qum don haka ka tashi ma'a bilal tare da bilal fa alki alaihi ma ra'aita ka koya mar abinda ka gani wato ka jefa mar kalmomin da ka gani a mafarki falyu'azzin bihi shi bilal din ya rika kiran mutane da wannan lafazin abinda yasa nace bilal yayi ba kai ba fa innahu anda sautan minka saboda yafi ka karar murya yafi ka daukakan murya shikenan fa qumtu ma bilal sai na mike tare da bilal faj'altu ulqihi alayhi sai ina jefa mar kalma shi ko sai doka kira wa yu'azzin bihi in na fada bilal sai daga murya yayi abinda na fada qala ana haka kafin a kare fa sami azalika umar ibn al-khattab sayyidina umar sai yaji daga gida sai yaji wannan kiran sallan wa huwa fi baitihi yana cikin gidansa fa kharaja sai ya fito daga gidan ya jurru ridaahu yana jan mayafinsa wato kenan saboda sauri illa kawai kwarjalansa da yake daure mayafin bai gama yafawa a jikinsa ba yana fisga har ya iso masallaci wa wa yaqulu yana cewa wallazi ba'asaka bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya ya rasulullah laqad ra'aytu misla ma ra'a naga irin abinda wannan ya gani a mafarki fa qala rasulullah sai manzon Allah yace to falillahi alhamdu fadhalika asbatu godiya ta tabbata ga Allah wannan kiran yafi tabbata akan buga kararawa kaga kenan manzon Allah ya samu nutsuwa shi yasa yace walillahi alhamdu wannan hadisi babu shakka ya inganta yana sahihu sunan abi daud hadisi 469 amma as-sunan sahihu sunan ibn majah as-sunan ibn majah abdullah ibn zaid al-ansari yana cewa akwai wasu baitoci tun daga lokacin yake rera su ahmadullah zal jalali wal ikrami hamdan alal azani kaseera إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا في ليال والا بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا تن daga lokacin yake rera wadannan baitotin shi Abdullah ibn Zaid wato wannan sai ya bashi nutsuwar cewa shi ma ya samu daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine yake cewa godiya ta tabbata ga Allah magwayi mai daukaka hamdan alal azani kaseera godiyan da zan ma Allah akan kiran sallan nan godiyan tana da yawa iz atani bihil bashir min Allah saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana iya aiko albishir ta hanyar kowane sahabi ba shine farkon sahabi ba wadanda suka karbi musulunci sune mutanen makka kafin ma musuluncin ya zo madina duk da cewa Abdullah ibn Zaid al-Ansari yana cikin wadanda suka fara musulunta daga cikin mutanen Madina amma kuma dai ai ba shine sahabi mafi daraja ba amma kuma Allah ya aiko albishir ya aiko mala'ika ya zo mar ta mafarki ya koya mar kiran sallah kaga wannan ya nuna ya samu yarda a wajen Allah yace mafarkin nan ba sau ɗaya nayi shi ba fi layalin wala bihin salatin sai da aka samu dare uku kowanne dare sai mutum yana yazo min da kararawa yace min in ce zaka sayar ne yace a'a kana so in koya ma abin da yake wannan ya koya min kiran sallan nan mafarkin iri guda sai da na dinga maimaita shi sau uku yace kullama za jaa duk sa'ilin da wannan yazo min a mafarki zadani tauqira yana kara min nutsuwa da addinin musulunci saboda ina tabbatar da cewa lalle musulunci addinin gaskiya ne in ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi 580 fasabata bidalika anna adana min sunan saboda haka kiran sallah ya tabbata cikin sunnonin annabi muhammad me yasa za a ce mai sunna saboda ita sunna ta kasu kashi hudu sunna kana iya kasa ta kashi hudu akwai qauliyya akwai fi'iliyya akwai taqririyya akwai kuma wasfiyya ita wannan sunna alwasfiyya ita ce ake kira sunna al'adiyya sunna alqauliyya ita ce sunna da ta tabbata a dalilin maganar annabi muhammad yani kullu kalamin sadara anin nabi min lafzihi manzon Allah ya bude baki ya faɗi magana, to wannan magana da yayi ta tabbata sunna. Innamal a'malu binniyati wa innama li kulli mar'in ma nawa. Kaga wannan daga baki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin sayyidina Umar, wa innama li kulli imri'in ma nawa, mutun yana samun lada ne akan abin da ya masa niyya kadai. Saboda haka duk aikin da ba a yi niyya akai ba aikin banza ne. Hadisin al-Imam al-Bukhari shine hadisi na farko a sahihu al-Bukhari. Kaga wannan sunna ce al-qauliyya, da kuma man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Wanda ya kirkiro wani abu cikin musulunci wanda babu shi asali, ba za a karba ba, za a mayar masa abin shi. Shi ma hadisin al-Imam al-Bukhari, da kuma hadisin buniyal islamu ala khamsin, hadisin sayyidina Umar. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. من الله يشي أنجينا مسلنشي أكن أبو بوا بدابير دوانا دباكين سيكي فدا. وأن حديث متفق عليه توانا دو أبين دي تبت دقباكين من الله يعني من لفظه إن يتبت دق لفظ النبي سيأتي سنة القولية. Me ake nufi da sunna alfi'iliya? Sunnar manzon Allah ta sashin aikinsa shine Annabi bai ce ku yi ba, amma dai za ku ga yana yi. Za ku ga yana yi tunda yayi, kuma an ce mana laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. To wannan sunna fi'iliya kenan. Misalinsa yana da yawa, kamar hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda tana ba da labari, tace kana rasulullah yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasumu. Manzon Allah yakan daina azumi har mu ce kai ba zai sake azumi ba, wani lokaci ya kama azumi har mu ce ba zai daina ba. Kaga wannan ya nuna manzon Allah yakan yi azumi kuma yakan aje. Wannan sunna ce fi'iliya. Sannan tana cewa wa ma ra'aytu rasulullah istakmala siyama shahrin qat illa ramadan. Man taba ganin manzon Allah ya cika azumin wata guda cur, wato a samu kwana 30 yana azumi a jere ba sai dai wata Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi shahrin akthara siyaman minhu fi sha'ban. Watan da manzon Allah ya fi yawan azumin nafila shine watan sha'ban. Wannan kaga tana bamu labari abinda ta gani. Wannan sunna ce fi'iliya. Kai ma abinda ake so da kai in watan sha'ban ya tsaya sai ka yawaita yin azumi. Manzon Allah bai bude baki ya ce ku yi ba, amma Aisha tana ba da labari matarsa, idan Sha'ban ya tsaya manzon Allah ya fi yawaita azumin nafila. Baya cika watan gaba ɗaya, amma yana yawaita azumin nafila. Babu wani watan da Annabi yake yawaita azumin nafila fiye da watan Sha'ban. Wannan sunna ce fi'iliya, hadisin al-Imam al-Bukhari, koko hadisin Huzaifatu bin al-Yaman, wanda yake cewa inna Rasulullah kana idza qama min al-layli yashusu fahu bis-siwak. Manzon Allah in ya tashi da daddare kafin yayi nafila sai ya dauki aswaki ya goge bakinsa. Bai taba kiran mutane ya ce in kun tashi da daddare ku ringa goge baki ba, amma shi in ya tashi zai goge baki. Wanda ita ce sunna fi'iliya, tunda an gaya ma ga abinda manzon Allah yake, kai ma sai ka kama. Kaga sunna ce fi'iliya. Ga hadisin Abdullah bin Umar, kana annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya kasance yajma'u bainal maghribi wal isha idza jadda bihi sayru. Idan manzon Allah yana tafiya, indai tafiyar ta yi tsanani, to yakan hada magariba da isha'i a lokaci guda. Akwai hadisin Abdullah bin Abbas, kana rasulullah yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'asri idha kana ala bahri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal isha. Abdullah bin Abbas yace manzon Allah ya kasance yana hada azhar da al-asr idan yana tafiya. Idan tafiyar tana da tsawo, tana da wahala, shine jadda bihi sayr. Tafiyar tana da wahala, manzon Allah yana hada azhar da al-asr sai a farkon lokaci. Haka nan yana hada magariba da isha. Sannan akwai hadisin Anas bin Malik, shi ma yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati al-maghribi wal isha. Manzon Allah yana hada tsakanin sallar magariba da isha fi safar. Waɗannan sahabban guda uku, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, hadisin guda ɗaya ne. Ka duba sahihu al-Bukhari, kitabu taqsir as-salati, babul jam'i fi safari bainal maghribi wal isha, hadisi na 245 da kuma hadisi na 1057. Kaga wannan manzon Allah bai ce in kuna tafiya ku hada sallah ba, amma sahabbai sun ga yanayi. Wannan me ake cewa sunna fi'iliya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata, babu alamar da take nuna wannan aiki khususiya ne, don haka ya tabbata sunna gare mu. Bare misali in ta sashin sallah ne, ai ya ce mana sallu
kama ra'aytumuni usalli, in kun ga ina sallah ku yadda kuka ga ina yi. In ka koma ta sha'anin aikin haji, khuzu anni manasikakum, ku rike ayyukan hajin ku daga yanda nake yi. Hadisin al-Imam Muslim, hadisi na 310, riwayar Jabir bin Abdullah al-Ansari. Wannan shi ake cewa as-sunna fi'iliyya, abinda kaga manzon Allah yayi kai ma kai, saboda Allah ya maka umarni kai koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To idan aka ce sunna at-taqririyya, sunna at-taqririyya Annabi bai ce ku yi ba, ba a ga yayi ba, amma fa abin ya tabbata ga wani, manzon Allah kuma bai hana ba, kuma ya karfafa ma wannan abin, sai a ce wannan sunna ce at-taqririyya. Saboda haka kiran sallah tana ƙarƙashin sunna at-taqririyya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya mafarkin wannan mala'ikan ba, wani sahabi ne yayi wannan mafarki, manzon Allah ya tabbatar. Saboda bai yi aiki da mafarkin ba, sai da ya zo masallaci ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce wannan mafarkin na gaskiya ne insha Allah. Sai ya ce tashi da Bilal ka koya mare, ya ci gaba da kira. Kaga manzon Allah ya tabbatar da abin da ya zo ta hanyar wani sahabi. Wannan ita ce ake kira sunna at-taqririyya, kuma ba shi ne karo na farko wanda irin haka ke aukuwa ba. Alal misali, akwai hadisin da ya zo daga Abdullah ibn Umar, yana cewa إن رجالا من أصحاب رسول الله أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. أكوي صحابة النبي ديوا دأك نونا مسو مفاركي تشيوا ليلة القدر ينا تشكين قوانكي بكوي نكرشار مبا. صحابة ديوا سني مفاركي بامتن ديبا سنة ديوا وقنا نسكي مفاركي ليلة القدر أنا دا تشيوا دشين أقوانكي بكوي نكرشار مبا. Saboda haka da suka zo masallaci suka samu manzon Allah, kowa sai yana ga ya Rasulullah, na yi mafarki Lailatul Qadri yana tsakanin kwanaki bakwai na ƙarshen wata, wannan ma ya faɗa, wancan ma ya faɗa, wannan ma ya faɗa. Sai manzon Allah ya ce inni araruqukum qad tawata'at fi sab'il awakhir, to yanzu na gani mafarkanku duk sun dace da cewar Lailatul Qadri yana kwanaki bakwai na ƙarshen Ramadan. Kai mafarkinka wancan ma haka, wancan ma haka. Saboda haka sai manzon Allah ya ce faman kana mutaharriha, wanda duk zai nemi Lailatul Qadri falyataharraha fi sabil awakhir, to sai nemi a kwanaki bakwai na ƙarshen Ramadan. Kaga manzon Allah ya tabbatar da mafarkin waɗannan sahabbai nashi. Kaga Allah ya turo albishir ga musulmai ta hanyar mafarkin da wasu sahabban manzon Allah suka yi. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari, kitabu sawmi, babu iltimasi Lailatul Qadri fi sabil awakhir, hadisi na 1911, da kuma sahih Muslim, a kitabu siyam, babu fadl lailatul qadri wal hass ala talabiha, hadisi na 1165. Akan haka ne Ibn Daqiq al-Id a littafin sa ihkamul ahkam, sharh umdatil ahkam, mujallad na 2, shafin 422, yake cewa fihi dalilun ala idamir ru'ya, wannan ya isa hujja akan cewa mafarki yana da matsayi mai girma a shari'ar musulunci. والاستناد اليها في الاستدلال على الامور الوجوديه, انا iya amfani da mafarki a tabbatar da wata shari'a, wa ala ma la yukhalifu alqawaid alkulliyah min ghayriha, matukar mafarki bai saba ma kaida da shari'a ta zo da shi ba, wannan magana ta kare. Don haka ana amfani da mafarki ta wajen shar'anta wasu ayyuka. Wato kenan akwai abin da zai tabbata wajen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko manzon Allah matukar bai hana ba, wannan ya tabbata sunna. Akwai labarin Muhammad bin Abubakar As-Saqafi, misali da yake cewa ya tambayi Anas bin Malik, wa nahnu gadiyan min Minan ila Arfatin an at-talbiya, an tafi aikin haji ranar 8 ga wata, ranar da ake kwana yawmut tarwiya, ana kwana a Mina, washe gari shine ranar Arfa. To da aka tashi daga Mina za a tafi Arfa, sai shi wannan tabi'i Muhammad bin Abubakar As-Saqafi ya tambayi Anas bin Malik, ya ce masa kaifa kuntum tasna'una ma annabi, zamanin Annabi Muhammad, lokacin da manzon Allah yake da rai, shin me kuke yi ranar 9 ga wata idan mutane sun bar Mina za su tafi Arfa? Wani irin zikiri kuke yi, ko shiru za a yi, a yi ta hira? Faqala, sai Anas bin Malik ya ce kana yulabbil mulabbi, a zamanin manzon Allah, lokacin da muka yi haji tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lokacin da muka taso daga Mina zuwa Arfa, wani sahabi yana talbiya labbaik allahumma labbaik la yunkar alai manzon Allah bai hana shi ba wa yukabbiru al-mukabbiru wani kuma kabbara yake allahu akbar allahu akbar allahu akbar manzon Allah yana ji fala yunkaru alaihi manzon Allah bai hana shi ba me yake nuna maka wannan sunna at-taqririyya da a ce laifi ne manzon Allah ba zai shiru ba hadisin yana sahihul bukhari hadisin 970 don haka ba dole bane ya zamanto talbiya kadai za ka yi tsakanin mina da kuma arfa ko kuwa lokacin da kake umra ko kuma aikin haji idan mutum ya kama yin wani zikiri babu shakka bai saba ma sunnar manzon Allah ba saboda an yi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba mu ci gaba da karatun yace wa zada ahmad fi akhirihi ibnu hajar yace al-imam ahmad yayi kari a labarin abdullah ibn zaid da aka bayar game da labarin kiran sallah a ƙarshen fi qissati qauli bilal fi adhan al-fajr a labarin fi akhirihi qissati qauli bilal a ƙarshen labarin hadisin akwai labarin wato maganar bilal lokacin da yazo kiran sallah al-fajr na al-fijr sai bilal shi kuma ya ƙara as-salatu khairun minan nawmi kaga wannan an samu ƙarin haka wannan bai zo cikin mafarkin abdullah ibn zaid ba Allah ya sa mun gane shi yasa yace qaulu bilal maganar bilal an samu ƙarin maganar bilal a kiran sallar al-fijr ba kowani kiran sallah ba kiran sallar al-fijr bilal sai ya ƙara as-salatu khairun minan nawmi wannan shi ake kira at-taswibu at-taswibu hadisin yana sunan ibn majah kitabul azan was sunnah fihi babu sunna fil azan hadisin 716 wannan hadisin da yace yana cikin musnad musnad al-imam ahmad wato labarin sa'id ibn al-musayyab yace annahu ata an-nabi wa tarana bilal ya kira sallah sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya uzinuhu bi salati al-fajr don ya sanar da shi game da sallar al-fajr faqila huwa na'imun sai aka ce ma bilal annabi sallallahu alaihi wasallam yana barci faqala sai bilal ya daga murya yace as-salatu khairun minan nawmi as-salatu khairun minan nawmi sa'id ibn al-musayyib yace fa uqirrat fi ta'zin al-fajr sai aka tabbatar da wannan ma a kiran sallan asuba fasabata al-amru ala zalika sai wannan al'amari na kiran sallah ya tabbata akan haka har zuwa yau wannan shi ma hadisin ya inganta yana sahihu sunan ibn majah hadisin 586 a wata riwaya lokacin da bilal yayi wannan karin as-salatu khairun minan nawmi as-salatu khairun minan nawmi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya farka sai yace ma ahsana hadha ya bilal me yayi kyan abinda ka fada din nan ya kai bilal karin nan da ka mana kai yana da kyau sai manzon Allah ya ce ij'alhu fi azanika ka sashi a kiran sallah ba wai sai ka zo gida ka samu na makara kahin nan kai hakan ba ka sashi a cikin kiran sallah kaga shi ma ya zama as-sunna at-taqririyya domin inda barna ce manzon Allah ba zai tabbatar da ita ba tunda manzon Allah ya tabbatar shi kenan ya tabbata sunna akwai hadisin littafin al-imam at-tabrani al-mu'jam al-aswad awsat mu'jam al-awsat na al-imam at-tabrani hadisin aisha ita ma aisha tana cewa jaa bilal ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bilal ya taho ga annabi yu'zinuhu li salati subhi saboda ya sanar da shi sallar asuba fa wajadahu na'iman sai ya samu manzon Allah yana bacci fa qala sai bilal yace as-salatu khairun min an-nawm sallah tafi bacci alkhairi fa uqirrat fi adhan as-subhi aisha tace sai aka tabbatar da wannan karin a sallar asubahi akwai littafin nasbur raya fi takhrij ahadith al-hidaya littafin jamaluddin abdullah bin yusuf az-zailai daga an ka duba mujallal na farko shafin 264 har zuwa shafi na 265 yayi kawo riwayoyin da suka danganci ƙarin da aka samu a kiran sallah na dare wanda bilal yayi don haka babu shakka ya tabbata a sunnar manzon Allah sannan wannan yana nuna mana cewa idan mutum yana bacci ya kamata ka tada shi in lokacin sallah yayi haka ne ko da a ce tayar da mai barci don yayi ibada laifi ne babu shakka bilal da manzon Allah ya masa fada daga yau in ka zo gida ka samu ina bacci kyale ni sai na farka. Amma manzon Allah bai nuna yayi laifi ba ko? Abinda Bilal ya fada ya tabbata gaskiya, as-salatu khairun minan nawm. Sallah tafi barci alhairi. Sai abin mamaki sai a samu mutane na zagayawa. Na rasa irin karatun da jama'a suka yi mai karfi wanda har ya kai su ga fahimta cewa in mutum na bacci ka kyale shi. Lokacin sallah yayi ka bashi yayi ta baccin sa. To meye ma'anar as-salatu khairun minan nawm? Sallah tafi bacci alkhairi, ya kamata ka tada shi. Da farkar da mai bacci laifi ne babu shakka manzon Allah da ya tsawatar ma Bilal. Allah ya sa mun gane. To amma akwai labarin da bai inganta ba wanda yana cikin littafin Muwatta, littafin Imam Malik. Littafin al-Imam Malik rahimahullah annahu balagahu anna al-mu'azzin jaa ila Umar, labarin da yazo ga sayyidina al-Imam Malik cewa sayyidina Umar zamanin sa ne abin ya auku. Al-Imam Malik ya bada labari. Ladan yazo ga sayyidina Umar yu'zinuhu li salati subhi, dan ya sanar da sayyidina Umar cewa lokacin sallar asubahi yayi. Fa wajadahu na'iman, sai ya samu sayyidina Umar yana bacci. Fa qala, sai ya ce as-salatu khairun minan nawm. Fa amarahu Umar, sayyidina Umar ya umarci ladanin an yaj'alaha fi nida'i subhi, ya saka wannan lafazin a kiran sallar asubahi. Wannan yana cikin Muwatta. Amma Ibnu Abdul Barri mai sharhin Muwatta littafin at-tamhid, in ka duba sharhu Zarqani ala Muwatta al-Imam Malik hadisin 155 ko at-tamhid na Ibnu Abdul Barri. Ibn Abdul Barri yace la a'lamu hadha ruwiya an Umar min wajhin yuhtaju bihi wa tu'lamu sihhatuhu. Wannan labarin babu wani isnadi wanda yake tabbatar da ingancin sa ga sayyidina Umar. Sai Ibn Abdul Barri yana cewa at-taswibu mahfuzun fi adani Bilal wa abi mahzura. As-salatu khairun minan nawm, tuntuni akwai tun kafin Umar ya zama khalifa. Bilal yana yi a kiran sallansa, Abu Mahzura ma yana yi ladanin Makka fi salati subhi lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka in ka duba littafin Ibnu Abi Shayba Musannaf, akwai labarin Abu Mahzura din, labarin Abu Mahzura ladanin Makka, ladanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana al-Musannaf na Ibnu Abi Shayba أنه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر عطاء بن أبي رباح تابعين ينا بعد لبارين شوى أبو محزورة دنن واند النبي ينقاش ليمن چن كعبة ياي ليمن چن كعبة هرزوى رسول ورمان زن الله يتشي قبض ليمن چن زامن سيدنا أبو بكر قبض يتشي قبض لادن چن كي زامن سيدنا عمر شيكي لادن چن كعبة. Fa kana yaqulu fi azanihi, kuma in yana kiran sallah yana cewa as-salatu khairun minan nawm. Kaga ya nuna tun kafin Umar ya zama khalifa Abu Mahzura yana yin haka, ba ma yana yin haka bane kamar yanda hadisi yazo cikin al-Musnadul Imam Ahmad, manzon Allah da kansa ne ya koya ma Abu Mahzura, duk da cewa asali Bilal shi ya fara. Amma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka, lokacin da Abu Mahzura ya musulunta, manzon Allah ya nada shi ladanci yana cewa qultu ya rasulullah allimni sunnatal azan, sai na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka koya min sunnar kiran sallah. Fa masaha bi muqaddami ra'si, sai manzon Allah ya shafa gaban kaina, sai ya koya wa Abu Mahzura yanda za a yi kiran sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa sai ya ce fa in kana salatu subhi, idan sallar asuba ne qulta, sai kai kari ka ce as-salatu khairun minan nawm, as-salatu khairun minan nawm marrataini, ka fada su biyu, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah. Manzon Allah da kansa ya koya ma Abu Mahzura kiran sallah, kuma ya koya masa yin as-salatu khairun minan nawm. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da as-salatu khairun minan nawm wanda Bilal ya fara yin sa. Ka duba sahihul jami'i saghir hadisi 420, hadisan kamar yadda muka ce suna cikin nasbur raya fi takhrij ahadith al-hidaya, nasbur raya littafin al-imam az-zailai, mujallad na farko shafin 370. mukarasa wannan hadisi na gaba yace wali ibnu khuzaima alitafi ibnu khuzaima wato sahihu ibnu khuzaima inde ka ji an ce litafin hadisi na ibnu khuzaima shine sahihu ibnu khuzaima kitabu salati jima'u abwabil azan wal iqama hadisin 386 bi sanadin sahihin hadisin muhammad bin sirin muhammad bin sirin ya bada labari an anas radiyallahu anhu ya bada labari game da anas kala anas yace mina sunna yana daga sunnar annabi muhammad qala al muazzin ladan idza qala al muazzin idan ladan ya fada fi azanil fajr amma bai kawo azani ba sai yace fil fajr kawai fi azanil fajr idan ladan ya fada a kiran sallar asuba in yace hayya alal falah qala sai ladan yace as-salatu khairum minan nawm anas bin malik yace fadan wannan as-salatu khairum minan nawm minas sunna anas bin malik sahabi manzon Allah ne yake fadin haka kaga hadisin yana cikin sahihu ibnu khuzaima kuma ba shi kadai ya kawo hadisin ba yana cikin sunan Daraqutni hadisin 816 don haka kenan as-salatu khairum minan nawm ya tabbata sunnar annabi muhammad zaka sa shi as-sunna at-taqririyya kuma zaka sa shi as-sunna al-qawliyya saboda annabi ya koya maladanin makka abu mahzura kiran sallah yace mar ka rika yin as-salatu khairum minan nawm kaga ya tabbata sunna al-qawliyya idan ta wajen bilal ne fa sunna at-taqririyya don haka dai ta ko ina ka dauka kiran sallah lafazin as-salatu khairun minan nawm ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam illa dai inda mushkila take shin wanda kiran sallah ne ake as-salatu khairun minan nawm kiran sallan farko ne na dare ko na karshe wannan shine inda aka samu sabanin fahimta hal yakunu fil adhan al-awwal am fil adhan al-thani muhawara ce mai tsawo wanda aka samu tsakanin malamai game da yin as-salatu khairun minan nawm shin ana yin sa ne a farkon kira ko ko a karshen kira wato dan dare yana da kiran sallah guda biyu da daddare ana kiran sallah guda biyu kamar yanda zamu karanta a cikin wannan babi insha Allah to a wani kiran sallah ne ake as-salatu khairun minan nawm a kiran sallan farko ko a kiran sallan karshe to babu shakka mu takaita bayani akwai hadisai wadanda aka samu wadanda suka tabbatar da cewar as-salatu khairun minan nawm ana yin su ne fil azan al-awwal a kiran sallan dare na farko hadisai da yawa sun tabbatar da haka ana yin as-salatu khairun minan nawm fil azan al-awwal a kiran sallan dare na farko ba kiran sallan dare na biyu ba akwai hadisai da yawa daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin Abu Mahzura ladanin Makka yace kuntu uazzinu li rasulillah na kasance ina wa manzon Allah kiran sallah wa kuntu aqulu fi azanil fajr al-awwali na kasance ina fada a kiran sallan al-fajr na farko kiran sallan dare na farko ina cewa hayya alal falahi as-salatu khairun minan nawmi as-salatu khairun minan nawmi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wannan lafazi da ya taho yace fi azanil fajri al-awwal shi ya warware gardama domin hadisan da suka nuna cewa ana yi a kiran sallah na farko dan yace fil azanil awwal a kiran sallah na farko to don haka zaka iya daukan cewa tana iya yuwa ba kiran sallah wanda ake na dare na farko ake nufi ba kiran sallah na karshe ne amma tunda yace fil fi azanil fajr al awwal a kiran sallan al fajr na farko ake haka kaga ya gwada cewa kenan kiran sallan dare ne na farko don idan aka ce al fajr al awwal yana nuna cewa akwai al fajr sani al fajr al awwal shine kiran sallan farko wal azanul fajr al-thani shine kiran sallah wanda al-fajr sani in ya hito yana nuna cewa lokacin sallah yayi kaga wannan ba a yin as-salatu khairu minan naw wannan sai ya warware a sabanin hadisin nan yana sunan abi daud hadisin 500 yana sunan an-nasa'i kitabul azan at-taswibu fi adhan al-fajr hadisin 647 in ka duba sahihu sunan an-nasa'i hadisin 647 ko sahihu sunan abi daud hadisin 500 zaka gani kuma akwai hadisin abdullah ibn umar da yake cewa kana fi adhan al-awwal ba'd al-falahi as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm kiran sallah na farko bayan an ce hayya alal fala to za a ce as-salatu khairun min an-nawm so biyu yana cikin littafin sharh ma'ani al-athar na al-imam at-tahawi hadisin 494 bi sanadin hasanin kamar yadda ibn hajar ya fada a littafin talkhisul habir mujallad na 369 saboda haka a bisa ka'ida na ilimin hadisi idan aka samu hadisai sun kawo bayani kashi biyu wannan hadisi yace a kiran sallan farko wancan hadisi yace a kiran sallan al-fijr na farko bai kamata ka dauki fahimtar wani malami ka raba gardama dake tsakanin hadisan nan biyu ba sai dai ka dauki hadisi guda ka fassara ɗaya hadisin da shi wato wanda shine ka'ida na ilimin hadisi wanda ya aike da wannan ka'ida zai ce ma ana yin as-salatu khairun minan nawm a kiran sallan dare na farko amma akwai malamai da suke ganin la ba a kiran sallan dare na farko bane a kiran sallan dare na ƙarshe ya kamata a yi as-salatu khairun minan nawm me ya dalili saboda ta'awilin kalma ta al-azan abinda abdullah ibn umar yake faɗa kana fil azan al-awwali a kiran sallah na farko haka ma abdullah ibn abbas a kiran sallah na farko idan aka ce kiran sallah da iqama duk sun zo da sunan al-azan a hadisan annabi muhammad al-azan ya zo da sunan kiran sallah iqama ita ma ta zo da sunan al-azan zan haka zaka ga ana cewa al-azanul awwal kiran sallah kenan al-azanus sani iqama kenan saboda da iqama da al-azan kiran sallah na farko duk suna daukan ma'anar al-azan a hadisi zaka rika samun haka kamar misali hadisin abdullah ibn mugaffal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baina kulli azanaini salatun a tsakanin kiran sallah biyu an samu damar ayi nafila annabi sallallahu alaihi wasallam yace a tsakanin kiran sallah biyu an samu damar ayi nafila me yake nufi a tsakanin kiran sallah da iqama saboda iqama annabi ya kira ta da suna al-azan kiran sallah shi ma an kira shi da suna al-azan wannan ya nuna cewa idan aka ce fil azan al-awwali ba ka'ida bane ya zama kiran sallan dare na farko abinda ake nufi shine idan al-fijr yake to kiran sallah da za a yi kafin a yi iqama shine al-azanul awwal domin iqama din ita ce al-azanu sani kaga ana tawili don haka kenan ya nuna cewar za a yi iqama za a yi as-salatu khairun minan nawm ne a kiran sallan dare na ƙarshe wato kiran sallah da za a yi lokacin da al-fijr yake to domin idan an yi shi shine al-azanul awwal iqama ita ce al-azanu sani wancan kiran sallah na farko ba a kiran shi al-azan saboda me ba a kiran sallah sai lokacin sallah yayi idan aka yi kiran sallah da daddare lokacin sallah bai yi ba wannan ba a kiran shi al-azan a fahimtar waɗannan malamai kamar yadda ya taho cikin hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda kana rasulullahi yanamu awwalal layli wa yuhyi akhirahu manzon Allah ya kasance yana barci a farkon dare ya raya ƙarshen sa thumma in kanat lahu hajatun qada hajatahu idan manzon Allah yana da wata bukata sai ya biya thumma yanamu qabla an yamassa sama'an sannan manzon Allah ya bacci bai mai wankan janaba ba inji Aisha Allah ya kara mata yarda fa idza kana inda nida'il awwali da zaran an yi kiran sallah na farko wasaba sai manzon Allah ya zabura sai yayi wanka sannan ya tafi masallaci kaga hadisin Aisha yana ishara da cewar kiran sallan da manzon Allah ke tashi mar shine annida'ul awwal. A wannan hadisi yana ishara da cewar wato ba a yi la'akari da wancan kiran sallah da ake na farko da daddare ba, ana la'akari ne da kiran sallah wanda ake lokacin da alfijir ya fito. Wannan shine annida'ul awwal. To akwai muhawara babu shakka, kowane sashi suna da hujjojinsu, amma dogara da abinda ya tabbata a hadisin manzon Allah, abinda ya tabbata a hadisin manzon Allah kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Mahzura, wa kuntu aqulu fi azanil fajr al awwali. Tunda an samu wannan hadisi bai kamata a bar shi a koma aiki da wani tawili ba. Kiran sallan dare na farko ya kamata a yi as-salatu khairun minan nawm, ba kiran sallan dare na ƙarshe ba, duk da cewa akwai hujjoji da kowane sashi ya dogara da su, kuma dan mutum yayi amfani da kowane ba laifi bane. Wallahu ta'ala a'lam. In kana son ganin bayani mai gamsarwa, ka nemi littafin Albani da ake kira As-Samarul Mustatab, mujallal na farko, shafin 133. Akwai wadanda suka rubuta tambayoyi, amma da su yi hakuri, ina jin sai dai zuwa GB in Allah ya kai mu. Insha Allah ranar Alhamis za mu amsa, kuma nan ne za mu takaita karatun namu. Insha Allah sai wani mako sai mu ci gaba daga kan hadisi na gaba. اللهم صل على محمد النبي الأمي كما صليت على آل إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سعرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.